أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 غوتن صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 19 ga watan 10 shekara ta 2019 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair ke cikin unguwar Hausawa Zuro da cikin birnin Kano mun ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka Muqaddimatul Iziyya lil Jama'atul Azhariyya wallafa babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 10 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karasa bayani ne akan mustahabban alwala inda muka karanta ruwa ba tare da cewa ga iyakar ruwan ba duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da mudu daya yayi wanka kuma da sayi daya da aka karanta ruwa din tare da kyautata ainihin wato wankan ko alwala sannan mun yi magana akan muhimmanci da kuma mustahabbancin yin aswaki in san samu ne ai da danye sai da mutum yana azumi sannan kuma mun yi magana akan idan an so idan mutum zai alwala yayi alwalar a bigire ko a guri wanda yake mai tsafta sannan shi abun alwalar ma'ana mazubin ruwan ya kasance a hannunsa na dama idan ya kasance mai budadden baki ne sannan mutum ya fara gabatar da wanke gabobin dama kafin ya wanke gabar hagu sannan mutum ya fara da magabacin kansa wajen shafar kai da kuma wanke fuska sannan mutum ya jeranta sunnoni tare da sunnoni ƴan uwansu kamar kurkurar baki shaka ruwa da sauransu sannan an so maimaita guraren da ake wanke su a alwala so uku amma banda guraren da ake shafa kamar kai da kuma kunne su wannan ba a sa a maimaita shafarsu sannan sai malam yayi wani tambihi cewa ƙari akan wankewa so uku abu ne wanda shari'a bata so ai haka ba duk da cewa sabani malamai suka yi shin haramun ne ko makaruhi na cewa idan an abu na ma duk gaba ɗaya kamar yadda muka karanta idan akwai buƙatar a ƙara fiye da ukun saboda yanayi to malamai sun ce za a iya ƙara din sannan ba a san idalatul gurra wanda shine ƙari akan gurin da aka ce wajibi ne a wanke shi a fuska ko hannaye sannan kuma ba a so ainihin wato shafar wuya ba lokacin da mutum ya zo shafa kai amma babu laifi mutum ya goge gabobinsa da ainihin wato hankaci ko hankici ko hankaci lokacin da ainihin wato ya gama alwala to bayan nan sai muka shiga wani sabon fasali da yake magana akan tsarki inda yace tsarki wajibi ne shine wanke bugiran da kari ya fita gaba ko ta baya da ruwa sannan ana yin tsarki daga dukkan abin da ya fita daga mafuta guda biyu ta fuskar al'ada amma banda tusa ya kuma yi mana bayani game da siffar yanda ake yin tsarkin yace mutum ya fara wanke hannun hagu kafin ya taba kazanta sannan sai ya wanke gurin fitsari sannan kuma sai ya tafi zuwa gurin bayan gari yana mai zuba ruwan yana cuccudawa har dai ya tabbatar gurin yawanku sannan malam yayi magana akan istibra'i wanda istibra'in nan bisa bayanan da muka yi da hadisan da muka karanta na musamman as-saltu wan naturu duk hadisai ne da basu inganta ba kuma mun karanta wata magana mai kyau ta Sheikhul Islam game da as-saltu wan naturu wanda asali dai shine ainihin wato mutun yayi tsuguna in ya gama biyan bukatarsa to kawai tsarki ya tashi babu bukatar sai ya matsa ya karkade babu bukatar sai ya mike tsaye ballantana a ce sai ya yi tafiya ko kuma ya hau kan wani guri ya dinga durowa ƙasa duk dan ragowar abin da yake na ciki ya fito wannan duk ba a sa mutum ya yi haka ba kawai idan mutum bisa ɗabi'arsa ya ji fitsari ya je tsuguna ya yi kuma fitsarin nan ya dige to kawai tsarki ya tashi kawai shikenan sannan wajibi ne wanke mutum ya wanke al'aurarsa idan ya fitar da mazi wanda shi ma duk mun yi bayani dai akai gurgudu insha Allah da aka za mu shiga cikin sabon fasali insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في آداب قضاء الحاجة ما نيجي غاوان فصلي زي بياني أكن لدبن بيان بكاتا إذا متن ينا دبكاتا تباولي كو بيان غري أبيليني كو أجكم بان دايكي تو أكو وصول لدبا دا شريع المسلم تي تشمفنا wanda ana so mutum ya ladabtu da waɗannan ladubba din sai yace adabu qada'il hajati arba'ata ashara adaban ladaban shiga ban daki ko ladaban biyan bukata ladabi daidai ne har guda 14 al-awwal na farko zikrullahi ta'ala wato ladabi na farko lokacin da mutum zai shiga wajen biyan bukatar sa bawali ko gaidi to ladabin farko shine ya ambaci sunan Allah inda iradatu dukhuli lokacin da yayi nufin shiga wajen biyan bukatar tasa qabala alwusul ila mawdi'il adha tun gabanin tun kafin ya kai zuwa gurin da zai yi kazanta din lalle game da wannan ladabi an samu hadisi ya zo daga Ali radiyallahu an yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace satur ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah wai abinda yake zama shamaki tsakanin aljanu da al'aurar dan adam idan ya shiga bayi shine ya ambaci sunan Allah lokacin da mutum ya shiga bayi ya ambaci sunan Allah kafin ya shiga to wannan ambatan Allah zai zama kariya daga gare shi da kuma ainihin wato aljanu hadisin wannan hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi sannan Ibn ya ce hadisi ne mai rauni wa Ibn Majah wa Sahihul Muhaddith Al-Albani wato Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami' da kuma a cikin littafin Irwa'ul Galil da aka hadisi ne wanda yake ingantacce cewa abinda ke zama sutura yake zamantowa hijabi da shamaki tsakanin aljanu da al'aurar dan adam in ya shiga ban daki shine ya zama ya ambaci Allah rashin ambatan Allah zai sa mutum ya zama bai da kariya ko al'aurar sa ba ta da kariya da aljanun da suke cikin ban daki din sannan akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakhala al-khala idan ainihin wato ya shiga bayi قال ينتع اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا أبنجي إنا نيمان سألنك من الخبث دقا أينيوة نمجن الجن والخبائث دقما ماتا ين الجنو أنا حديثي واندك متفق عليه مام البخاري حديثي من لمبا تتدري دا 40 بيار ويتوشي إمام مسلم أحديثي من لمبا تتدري أكو دا 70 بيار shi ma ya ruwaito wannan hadisin kaga wannan shine ladabi na farko lokacin da mutum zai shiga bayi to ya zamanto ya ambaci sunan Allah hadisin farko yayi bayanin muhimmancin ambaton sunan Allah shine dan ka samu tsari da kariya daga aljanu. Sannan hadisi na biyu ya gaya mana irin zikirin ko ambaton Allah da zaka yi shine Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Addu'ar ba ta da tsayi kuma ba ta da wahala. Yake cewa fa yaqulu bismillah, sai ce bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wa yaqulu ba'da al-khuruj min, sannan mutun ya fada lokacin da zai fito daga bayi ko kuma bayan ya fito daga bayi ya gama abin da zai yi a ban daki, to ya gama ya fito, to wato ladabi na gaba shine ya ambaci sunan Allah lokacin bayan ya fito, shine ya ce gufranak, gufranak alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al'adha wa afani, gufranaka ina neman gafararka, alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi adhhaba anni al'adha, wanda ya tafiyar mun da wannan kazanta, wa afani kuma ya bani lafiya. To hadithin gufranak iyanan gurin ya inganta, amma alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al'adha wa afani, wannan ziyada din wanda shi Abul Hasan Ash-Shadili ya kawo ta game da addu'ar fitowa daga bandaki, Ibnu Majah ne ya ruwaito wannan ziyada din. Hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fito daga bayi ko ya fito daga bandaki yana cewa alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al'adha wa afani, sai dai da'afahu al-albani fil irwa. Wannan hadisi ne wanda yake mai rauni aine, wato qala at-tirmidhi rahimahullah la yu'rafu fi adh-dhikri 'inda al-khuruj illa hadith Aisha. Imam at-Tirmidhi da kansa yake cewa ba a san wani hadisi ba game da zikirin fitowa daga bandaki sai hadithin Aisha, shine hadithin gufranak. An fahimta? Wannan hadisin na alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al'adha wa afani, Ibnu Sunni ya ruwaito shi, hadisi ne na Abi Dharr, kuma hadisi ne da'ifi. Sannan Ibnu Abi Shayba a cikin musannaf ya ruwaito shi, Ad-Darqutni ya inganta cewa wannan hadisi ne mauqufi a cikin ilal dinsa, akwai ilal na Darqutni, to anan yayi bayanin cewa wannan hadisi ne mauqufi, amma a wajen Ibnu Majah da isnadi mai rauni, wato wannan ruwaya ta Ibnu Majah ruwaya ce mai rauni, amma akwai wata ruwaya da Darqutni ya ruwaito ya ce hadisin ya inganta mauqufi, ma'ana hadithin mauqufi ne ba marfu'i bane zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi marfu'i game da addu'ar fita daga bandaki shine gufranak, shikenan kawai. In ka ce gufranaka kai zikirin fitowa daga bandaki. Wala yajuzu dukhulul khala'i bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala. Malam Abul Hasan Ash-Shadili yace baya halatta shiga bayi, wato da wani abu wanda a cikinsa akwai ambaton Allah ta'ala, kal khatam, sai ya bada misali yace kamar zobe wa dirham da kudi. Wala yajuzu listinja'u bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala, kamar yanda yana daga cikin ladabi rashin halaccin yin tsarki da wani abu wanda a cikinsa akwai ambaton Allah ta'ala, saboda abin da yake aka ambata na rashin halaccin shiga bayi da abin da yake akwai ambaton Allah, saboda akwai kore girmama sunan Allah. Idan aka ce mutum ya shiga ban daki da wani abu wanda a cikinsa akwai sunan Allah, ko shakka babu akwai wulakanta sunan Allah a ciki, wa huwa mimma yu'lamu wujubuhu min ad-dini bid-darura, wato rashin girmama sunan Allah abu ne wanda, wato girmama sunan Allah kai abu ne wanda an san shi wajibi ne a addinance, mutum ya san cewa wajibi ne girmama sunan Allah, saboda Allah ta'ala ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, yana daga cikin girmama Allah mutum ya dinga girmama duk wata alama ta addini, ya dinga girmama duk wata alama ta sunan Allah, ko ainihin wato duk wani abu da aka rubuta sunan Allah ko sunan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An fahimta? Amma hadithin da ya zo daga Anas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga ban daki sai ya cire zobansa, wannan hadisi ne munkari, la yajuzu lihtijaju bihi, baya halatta a kafa hujja da wannan hadisin, domin hadisi ne da'ifun munkar. Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da Tirmidhi, da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah da Abu Ya'la Abu Dawud da kansa da ya ruwaito hadisi yace hada hadithun munkar sannan ka sake koma ta hazibu sunan na Ibn Al-Qayyim zaka sake samun karin bayani amma ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan zoban sa an rubuta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne muttafaqun alaihi Imam Al-Bukhari hadisi na 2872 Imam Muslim hadisi na 2092 duk sun ruwaito wannan hadisin Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa in sha aj'alahu fi batin kaffi in annabi ya ga dama wani lokaci yakan sanya kan zoban ya maida shi cikin tafin hannunsa wa alaihi fayajuzu an yadahu fi jaybihi to akan wannan kenan tunda wani lokaci annabi yakan maida kan zoban cikin ainin tafin hannunsa ya rike to kaga wannan yana nuna yana halatta mutun ya aje duk wani abu wanda yake na ambatan Allah ko zobe din a cikin aljihunsa musamman in yana tsoron abin zai bata in ya bashi a waje in ya tube shi ya aje kila wani zai dauke ko zai abin nan to sai ya sa shi a cikin aljihu amma game da kudi wanda a cikin sa zaga ko wasu kasashen ana rubuta sunan Allah ko wasu abubuwa makamantan haka a cikin kudi to wannan yace zance mafi rinjaye jawazu dukhuli biha halaccin shiga da wannan kudin cikin bandaki a annahu la yabruzuha bal tabqa fi jaybi kawai kada dai ya fito da su waje su ci gaba da zama a cikin aljihunsa lima zakarna saboda abin da muka ambata waye zai aje kudi a waje ya shiga bandaki ya dawo ya same su haka sai ka bar kudinka aljihunka ko da akwai ambatan Allah a ciki sai ka sasa aljihu wannan aljihun shine kamar tsari inda ka killace su wallahu ta'ala a'lam da haka in babu larura kenan babu yanda za a mutum ya shiga da wani abu wanda yake akwai alamar sunan Allah a jikinsa cikin bandaki athani wannan ladabi na farko malam ya kawo mana ladabin farko ambatan Allah lokacin shiga bandaki ambatan Allah lokacin fitowa daga bandaki sannan a karkashin wannan kuma malam yace bai halatta ba mutum ya shiga bandaki da wani abu wanda a cikinsa akwai ambatan Allah kamar yanda kuma bai halatta ba mutum yayi tsarki da wani abu wanda a cikin sa akwai ambatan Allah wannan din na farko ne na biyo ladabi na biyo ce an yi kaddima rijlahul yusra ya gabatar da kafarsa ta hagu fil dukhuli a wajen shiga bayi wal yumna fil khuruji kafar dama kuma lokacin da zai fito daga ainihin wato bandaki babu wani nassi da yazo yake banci wannan bayani cewa lalle in zaka shiga bandaki ka shiga da kafar hagu in zaka fito ka fito da dama sai dai Sheikh Aliyu Shaukani rahimahullah ya ce game da gabatar da hagu a wajen shiga bandaki dama fitowa daga bandaki ko da yake babu nassi karara akan a shiga da hagu a fito da dama amma akwai fuska mai kyau wajen yin hakan domin at-tayammum ko da yaushe yin dama fi ma huwa sharifun ana amfani da ita ga abin da yake madaukaki kamar yanda hagu ana yin amfani da ita ga abin da yake ba madaukaki ba an bayyanta da haka a jumulce ana iya samun wani dalili da yazo a cikin jumulla amma ba wai wanda yayi ware shiga bandaki da hagu fitowa da dama ba shiga bandakin tunda gurin kazanta ne sai ka shiga da hagu wanda galibi dama ana gabatar da hagu ga abin da yake kazanta ko ba madaukaki ba sai ka fito da dama lokacin da zaka baro bayi ka fito guri mai tsafta sai ka fito da kafar dama kaga wannan yayi daidai da yin amfani da dama wajen abu mai tsafta madaukaki yin amfani da hagu wajen ainihin wato yin wajen abu mara tsafta ko shiga guri wanda yake mai najasa ina fatan gane amma a ce akwai wani nassi ko wani hadisi karara da yace in zaka shiga bandaki shiga da hagu in zaka fito da dama to wannan hadisin ne malai yace babu shi karara wanda yake banci wannan hukuncin sai dai zai iya shiga cikin fadin wasu nusus din an bayyana athalithu la uku an ya qadiya hajatahu ladabi na uku shine idan mutun ya shiga bandaki ko ya shiga ko ya je gurin da zai biya bukata ya biya bukata ta sawa huwa jalisun alhalin yana tsugune ma'ana ya zauna kada ya biya bukata ta sa a tsaye an so zama domin biyan bukata saboda hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda inda take cewa man haddathaka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma bala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'ima munzu unzila alaihi alquran Ummul Mu'minin Aisha take cewa duk wanda ya gaya maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari ko yayi bawali a tsaye to karka gaskata shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba yin fitsari a tsaye ba tun lokacin da aka saukar masa da ake saukar masa da alqur'ani. To kaga anan as-siddiqatu radiyallahu anha haddathat bima alimat, nana Aisha ta bada labari ne game da abin da ta sani, bata taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Wa haddathaha gairuha bima alima, wani daga cikin sahabbai shi kuma ya bada labari game da abin da ya sani shi ma, kama rawal Bukhari wa Muslim, kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito hadithi an Huzaifah bin al-Yaman, daga Huzaifah dan Yaman radiyallahu anhu qala, yace atannabiyyu sallallahu alaihi wasallam subaqata qaumin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen bolar wasu wata unguwa, fa bala qa'iman, sai ya bawali a tsaye. Kaga ita na Aisha ba ta gani wasu ta bada bayani akan abin da ta sani. Huzaifah bin al-Yaman shi kuma ya taba gani ya bada labari game da abin da ya gani, an bayyana. Amma game da abin da aka ruwaito daga Jabir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, wancan hadithin da muka karanta na ainihin wato a mun ce muttafaqun alaihi, na manta mun fadi ma makomar hadisin ko hadisin Jabir shi ma yace annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil bauli qa'ima, akwai hadisin da Jabir ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin bawali a tsaye. Wa mithluhu an Umar, sannan an ruwaito hadisi makamancin wannan daga sayyidina Umar radiyallahu anhu, kamar yanda mai Tajuddin al-Ardibili wato ya ambata a cikin Ittihafu Dhawil Fiqh wal Hadith bi takhrij al-mi'yar fi tamyiz al-hadith. Sannan Ibn Adi bin al-Fadl wa Adi bin al-Fadl ya ruwaito hadisin daga Ali bin al-Hakam daga Jabir, wa Adi bin al-Fadl din shi kuma da'ifun. Imam al-Baihaqi yana cewa Ibn al-Hafiz Ibn Ma'in wa Abu Hatim matrukul hadith, qalahu al-Baihaqi al-Hafiz wa qala Ibn Ma'in wa Abu Hatim matrukul hadith, sun ce wannan Adi bin al-Fadl din wato ba a karbar hadisin sa. Wa qala Yahya la yuktabu hadithu wa qala ghayru wahidin da'if, malamai da dama sun ce wannan Adi bin al-Fadl din da'ifi ne kuma yana cikin isnadin hadisin. Da aka hadisin da yake nuna cewa annabi ya hana fitsari a tsaye, hadisin Jabir hadisi ne wanda yake mai rauni, an bayyana jago. Sannan da aka ce an ruwaito makamancin sa daga Umar, shi ma dai hadisi ne dha'ifi wanda Ibn Tirmidhi ya ruwaito shi, sannan Ibn Majah shi ma ya kawo hadisin Imam Tirmidhi yana cewa inna ma rufi'a hadhal hadith rafa'a hadhal hadith Abdul Karim Ibn Abi al-Makharij, wanda ya rafa a wannan hadisin shine Abdul Karim Ibn Abi al-Makharij wa huwa da'ifun inda ahli al-hadith, shi ma malaman hadisi sun ce yana da rauni da'ifi ne. Ka koma ainihin wato kharajahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin. Da haka wannan hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin bawali a tsaye, hadisi ne da bai tabbata ba ta fuskar isnadi. Wa kadhalika ma ruwiya, haka ma hadisin da aka ruwaito an Abi Hurairah radiyallahu an, daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda, qala yace ma bala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman min jurhin kana bi ma'abidihi, wai bala kai ma ba ma bala ba, bala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman, akwai hadisin Abi Hurairah wai annabi sallallahu alaihi wasallam bala yayi bawali qa'iman a tsaye, min jurhin kana bi ma'abidihi, saboda wani rauni da ya ji a karkashin gwiwarsa ta ciki, karkashin gwiwarsa ta ciki ya ji wani ciwo sai baya iya tsugunawa, sai fitsari ainihin wato tsaye. Fa kullu da'ifa, duk waɗannan hadisai ne da'ifai, kamar yadda Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak ya kawo hadisin mujalladi na 1 shafi na 290, Imam al-Baihaqi a cikin al-Kubra shi ma ya kawo hadisin mujalladi na 1 shafi na 202, wa qala yace la yathbutu, wannan hadisin bai tabbata ba, an bayyana. Sannan har wa yau dai da'afahu al-Albani aidan fil irwa, a cikin Irwa'ul Galil Sheikh Nasiruddin al-Albani shi ma ya da'afa hadisi, yace hadisi ne mai rauni. Dan haka malaman fiqh sai suka yi bayani game da mas'alar yin bawali a tsaye, sai suka ce inna makanat tabawul arba'atu aqsamin, shi gurin da ake yin fitsari ya kasu kashi hudu, an bayyana. Sai suka ce idan gurin ya kasance tsahiran mai tsarki ne, sannan mai taushi ne, guri ne wanda kasar gurin tana da taushi kamar yashi,
Да, да, я синхронно делаю.